أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا جمعة تقوى سدوات جمعة الأولى شكرا تدبو دليهو دا أربعين دا فضو هجرية وانده دا چه دبيو دوات شابيو شكرا تدبو بير إشرين دبي ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na al-imamu abi dawud rahimahullahu ta'ala kamar yadda a cikin as-sihah littafin da suka lazumta wa kansu inganci mafificin littafi shine sahih al-bukhari to haka nan muka zabe shi haka nan a cikin as-sunan littafin da ake kira da as-sunan wanda suka kulla babu akan hasbu tartibu abwabul fiqh mafi inganci mafi dacewa shine sunan Abi Dawud babu sama da shi a cikin kutubus sunna sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah sunan Nasa'i duka suna zawa bayan shi ne akan al-ahkam muna cikin kitabus sala shi ma kuma baban da muka kwana mun kwana tsakiyar baban da yake da hadisi masu dan dama shine babu man nama an salatin aw nasiha baban da ke bayanin wanda yayi barci gami da sallah ko yamman tata zan mu tashi a hadisi na 435 hadisi na 435 al-imamu abu daud Allah mashi rahama yake cewa haddathana amr ibn auna akhbarana khalid an husayn an ibn abi qatada an abi qatada fi hadha al-khabar cikin wannan labari fa qala sai yake cewa inna allaha qabada arwahakum allah ya amshi rayukanku amsar rai yana nihin barci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha allati lam tamut fi manamiha fa yamsuku allati zuwa karshe nan al-mautu Allah yana nihin barci an kira shi da mutuwa dan saboda dukkan su dai ne sai dai illa iyaka shi mai barci mai do mushi ran shi ake yace Allah ya amshi rayukanku haisu sha a lokacin da ya ga dama warada ha haisu sha kuma ya mai do muku ranku lokacin da ya ga dama yace qum fa azin bis sala tashi kai kiran salla faqamu suka tashi fatadaharu suka yi salla hatta idzar tafa'at ash-shams sai da rana ta dago qama an-nabi sai annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam fa salla bin-nas yayi salla ga mutane wannan cikin hadisin da ya wuce fa wanda ake bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun makara gami da sallar asuba har sai da sahiya tai ai kan shi ne dai muke go hadisi na 436 al-imam yake cewa haddathana hannad akhbarana abusar an husayn an abdullah ibn abi qatada an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana da ma'anar hadisin da ya gabata sai yace fatawadda suka yi arwalla hinar tafa'at ash-shams lokacin da rana ta dago fa salla bihim annabi yayi salla da su hadisi na 437 dittahiyas daya yake cewa al-imam haddathana al-abbas al-anbari akhbarana sulaiman ibn daud wa huwa at-tayalisi akhbarana sulaiman ya'ni ibn al-mugira an sabit an abdullah ibn rabah an abi qatada qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa fil nawm tafarid a cikin barci babu sakaki innamat tafarid fil qaza sakaki yana cikin wanda ke falke an tu akhiru salatan mutun ya jinkirta sallah hatta yadkhul waqtu ukhra hal lokacin wata sallar daban ya shigo nan shine jinkiri shine sakaki hadisi na 438 الامام يكي حدثنا محمد بن كثير اخبرنا حمام عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال yana cewa man nasiya salatan duk wanda ya manta wata salla falu salliha ya sallace ta idza zakara lokacin da ya tunata la kaffarata laha illa zalik batta da kaffara da kankare zinubin ta sai haka bazatta wadatar mishi ba sai haka anan gurin man nasiya salatan wanda ya manta salla falli salliha idza zakaraha sallace ta lokacin da ya tuna wanda ya manta yana da zanubi har da za a ce kafara shi shine kaza mantuwa ai babu zanubi balle ha a ce in kan mance kaza kafara shi shine kaza tunda asali da ma baka da zanubin mantuwa ce ko barci ba za a ce kai zanubi ba shine malamai suke bayanin abin da yake nihi ma'ana shine kawo bayya wadatar mishi shi shine yayi kwatankwacinta ba wai an ambaci kafara bane dan cewa yayi wani zanubin da za a dan kare mishi zinubi a ba zai bada ta ba ta wadatar gami da sallar sai kawai ya kawo ta kamar yadda take ya rama ta lokacin da ya tuna ba dan yana da zinubi ba hadisi na 439 al-imam yake cewa haddathana wahab ibn baqiya an khalid an yunus ibn ubayd an al-hasan an imran ibn husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu annabi ya kasance yana cikin wata tahiyar shi fanamu sai suka yi barci an salatul fajr gami da sallar asuba fastaiqazu sai suka tashi bi harri shamsi da zahir rana fartafa'u qalilan suka tashi dan kadan hatta staqalati shamsu sai da rana ta cirata rana ta dago ta rabu da wannan gurin hutawa summa amara muazzinan sannan ya umarci da mai kiran sallah fa azana yi kiran sallah fa salla raka'atayn yi sallah raka'a bi qabla alfajr kahin sallah asuba summa aqama sannan yayi iqama summa salla alfajr sannan ya sallaci asuba kenan wannan kyarara ya nuna cewa a na farko aka samu kiran sallah a tabiba ayi ba hadisi na 440 al-imam ibn al-imam abi daud yana tajammu turuq hanyoyin hadisin wannan da annabi suka yi barci gami da sallah da qara-qaran da ake samu yake cewa haddathana abbasul anbari ha wa haddathana ahmad ibn salih nan shine ha at-tahawil muna ta bayani akan ta amma zan mu maimaita nan tahi kyarara wanda mutun zai iya ganewa anan imamu abu daud yace haddathana abbasul anbari abbasul anbari ya ba mu labari sai yace ha kenan zan juya sanadi kuma shima ahmad ibn salih ya bani labari kenan nan yana so ya tabbatar mana da cewa shi kansa abu dauda ya jiyo hadisin nan a wajen malamai biyu wanda suka bashi shi shine abbasul anbari da ahmad ibn salih din da aka samu ha at-tahawil haka take nihi yace wannan kuma lafazin abbas ne wannan da zan kawo lafazin abbas ne kenan yake nuna cewa lafazin sa akwai sabani wannan dukka ce da taharri na al-imamu abu daud Allah mashi rahama yace abdullah ibn yazid ya bada labari ya bashi labari daga haywat ibn shuraih daga ayyash ibn abbas yani al-kitbani anna kulayb ibn subh haddathahum ya bashi labari anna zubarqan haddathahu an ammihi amr ibn umayyah ad-dumari yace kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu daga cikin bulagurrukan shi fanama an subhi yayi barci gami da sallar asuba hatta dalati shamsu har sai da rana ta keto fastai qaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya falka ya tashi a cikin bil munasaba kun gana aika muku maganar abdurrahman ibn abi hatim ar-razi faralar karanta hadisan annabi ranar juma'a zaka samu yawan salati ga annabi kuma shi kanshi yana da wata faralar daban saboda ranar juma'a faralar salati ga annabi shi yasa ma muka zabi wannan rana duk inda muka ambaci annabi mutun kada ya kasa yayi salati fa qala sai yake cewa tana hau an hazal makan kunisanta gami da wannan gurin tana hau fi'ili ne na annahiya nahiyatu kaza gehen kaza janibu kaza kenan koma gehe yace summa qala sannan summa amara bilal sannan ya umarci bilal fa azana yi kiran sallah summa tawaddu sannan suka yi arwalla wa sallu raka'atayn suka yi sallah raka'atayn fajr raka'atayn fajr summa amara bilal sannan ya umarci bilal fa aqama salata ya tsaye da sallah fa salla bihim salata subhi yayi sallah asuba tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 441 yace haddathana ibrahim ibn al-hasan akhbarana hajjaj yani ibn muhammad haddathana hariz ha wa haddathana ubayd ibn abil wazir kenan nan kuma da akai ha'u tahawil ba daga abu dauda ba ba abu dauda bane ya samu cewa malamai bi suka bashi hadisi mutunan dake jikin ha'u tahawil in akai ha'un a jikin shi shi yake nuna cewa shi malamai bi suka bashi hadisi kenan yanzu nan gurin wane ne hajjaj ibn muhammad shine yace haddathana hariz hariz kin da yace hariz ya bashi labari kuma bayan hariz ma hajjaj ibn muhammad Ubaydullah ibn Abi Ubayd ibn Abi Wazir ya bashi labari kuma sai yace haddathana Mubashir ya ani al-Halabi haddathana Hariz al-Halabi shine na garin Halb nisba ce zuwa ga garin Halb bin nisba akwai wani tahi wanda yayi kinna aika a hudu mun shi ya kumshi dukkan wasu asma na gariruwa wanda suka zo cikin Qur'ani ko cikin hadisi ko cikin sira ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya bi su akan harafin huruful hijaiyya gari kaza da aka zo cikin hadisi kaza shine a wannan zamanin ake cewa gari kaza kuma yana cikin ƙasa kaza kaga duk garin da aka ambata a hadisi ko Qur'ani kana son ka san a ina yake kuma a yanzu mi ake ce mishi ka koma nan dan saboda kimar shi tunina aika shi a hudu muni shi yace haddathana Hariz Hariz ya ba mu labari ya Ibn Usman haddathani Yazid ibn Salih anzi mikhbar al-Habashi wa kana yakhdumu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-khabar shi yake ma annabi hidima cikin wannan labari qala sai yace fatawadda'a sai yayi arwalla ya anin nabiyya yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an wata arwalla yace lam yarsa minhu turab wanda wannan arwalla kasa bata cakuda a jikin shi ba kasa bata cakuda a jikin annabi alaihi salatu wassalam ba ma'ana bita jika shi bai tsaya a jikin shi summa amara bilalan fa azana sannan ya umarci bilal yayi kiran sallah summa qama annabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi faraka arka'atayn ghayr ajlin yayi raka'a biyu ba tare da jinkiri ba summa qama summa qala li bilal sannan yace ma bilal aqimi sallah ka tsaya da sallah ai iqama ma'ana kenan cin raka'atayn fajr ce yayi da gauga summa sallah huwa ghayr ajlin sannan yayi sallah ba tare da gaugawa ba qala hajjaj an yazid ibn sulay hajjaj yake cewa daga yazid ibn sulay yace haddasani zu mikhbarin ya bamu labari yace rajulun min al-habsha wani mutum ne daga garin habsha wa qala ubayd habsha tana cikin garurun da a yanzu ma haka ake kiranta shi wannan mai littafin yazo duka zai maka bayani wa qala ubayd yake cewa yazid ibn salih shine yazid ibn salih a cikin wannan hadisin gurare da nake cewa ubayd ibn abil wazir Hafiz ibn Hajar a cikin taqrib at-tahzib yake cewa Ubaydullah ibn Abul Wazir bi fatah Dazai ana ce mishi Abul Wazir ana ce mishi Ubayd ba tare da idafa ba yana cikin malaman Abu Daira ba a san halin shi ba majhulul hal ne yana cikin tabaqatul hadiya ashara Yazid ibn Salih kuma da yazo cikin hadisin yazo cikin khulasa Yazid ibn Salih ko kuma Ibn Sulay da Tasgiri mutun ne na garin Homs na garin Rahabi kuma da Homs daga zimi khabar Abu Dawud yake cewa yana daga cikin malaman shi dukkan su yana cikin siqat malaman shi dukkan su siqat ne nan gurin da yake cewa lammi al-sanan bi takhfifil musallasa shine izabtalla bai jika ba shine lammi al-sa cikin hadisin kalmar da tazo hadisi na 442 haddathana mu'ammil Abu Dawud yake cewa haddathana mu'ammil ibn al-fadl haddathana walid an hariz ya'ni ibn usman an yazid ibn sulay an zimi khabarin ibn akhin najashi dan uwan najashi ne cikin wannan labarin qala sai yace fa azana yayi kiran sallah wa huwa ghayru ajlin ba tare da gaugawa ba hadisi na 443 yake cewa haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana muhammad ibn ja'far haddathana shu'ba an jami ibn shaddad sami'tu abdurrahman ibn abi alqama sami'tu abdullah ibn mas'ud qala aqbalna mun fuskantu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zamanul hudaybiya lokacin hudaybiya kaga wannan cikin sira ne tazo shi ma zaka tar da hudaybiya mai wancan littafin ya ambace ta a cikin harful ha ya ga maka inda take kilo kaza ne daga guri kaza zuwa kaza zai baka geographic iman akan gurin inda ake samun shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa man yakalauna wa zai tsare mu fa qala bilal sai bilal yake cewa ana ni zan tsare ku yace fa na mu suka yi barci hatta dalat shamsu har sai da rana ta huto fastai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya halka fa qala sai yake cewa if'alu kama kuntum tafa'alun ku aikata kamar yadda kuke aikatawa na sha'anin sallah qala sai yace fa fa'alna sai muka aikata haka qala sai yace fa kazalika fa'alu haka zaku aikata liman nama aw nasiya ga wanda yayi barci ko ya manta wannan hadisi sune hadisan daga baki daya ya kawo mana sunan gurin Allah mushi rahama cikin kusan hadisi daya ne kudan hadisi ɗaya ne amma kuma ya kawo shi da hanyoyi masu yawa dan ya zo mishi ta hanyoyi masu yawa kuma hanyoyin akwai ƙarin fa'ida a ciki to majmu'un wannan hadisi gabaki ɗaya wancan malami da muku bayani mai anmal halul azbil mawrud cikin sharhin sunan abi dawud wanda muka ce shine wa shine muassis kin shar'iyya wanda Allah mishi rahama yana da sharhin sunan abi dawud mai kima al-manhalul azbul mawrud mujallad guda 10 to a cikin fiqhun hadisi kin yake ce ya tattara hadisin fa'idodin da muke samu a hadisan baban gaba daya yace a cikin mun fahimce cewa shar'an toyin barci a lokacin da mutun ya kama shi bukatar shi ta kama shi akan cewa kuma neman wanda zai tsare ka a cikin yayi tsaro cikin lamurra masu muhimmanci tilas ne annabi gashi ya sa a tsare musu wannan ba dan annabi yana tsoron ko wani abu yana da tsaro na Allah da kariya ta Allah amma yana yi dan mu dauki wa'azi mu dauki darasi a rayuwar shi yace bi wannan wa zai tsare mu kenan yake nuna ce an kuna da wani abu mai muhimmanci wasu kaya masu muhimmanci ku sa mai tsaro kuma akan annabi alayhi salatu wassalam cewa wasu abubuwa na ɗan adam suna bujarawa gare shi kuma babu na kasa a gare shi wannan barcin da ya har lokaci ya wuce ba na kasa bane kuma akan shar'antuwar dan nan wasu suna kawo ƴan shubha karkashin hadisan annabi suna cewa yaya bayan an ce annabi tanamu ainihu wala tanamu kalbu zuciyar shi bata barci kuma gashi ne ya barci he da rana ta tada shi bai ko sallar asuba ba to nan gurin amsa shine barcin zuciya abinda take ganowa al-umur ghayr al-hissiyya lamurran da ba abinda ido yake gani daban abinda zuciya yake gani daban wa alama shuru'iyyati qabulu uzrin qadi iyad ya bada kariya akan wannan cikin litafin shi ashifa yace kuma ya mana nunin akan cewa shar'antuwar amsa uzuri ga wanda ba da gangan ya kirkiro uzurin ba a cikin sha'anin sallah kuma akan shar'antuwar gurin da aka sai dan ya tattara a gurin mutun ya bar shi kuma yana mana nuni akan cewa ayi kokarin rama sallar da ta kubuce da kan shar'antuwar yin iqama gare ta da shar'antuwar ayi jami'i akan salatul fa'ita kamar da mai ahadari yayi nuni akan kuma cewa an yi tsulubu min zawul ilmi an yi alamu gairahum ahkamad dini cewa ma abuta ilimi su karantar da jahilai sha'anin addini dole ne wajibi ne annan dan annabi shi yasa abinda aka yi gamsuwa ga yadda zakuyi ga yadda zakuyi in sallah ta kubuce muku cewa kuma sallawa da ta riga ta kubuce lokacin ta kawai shine lokacin da ka tuna ta ba sai an bar ta zuwa gobe ba a ciki kuma mun fahimci mashar'antuwar kiran sallah ga sallar da ta riga ta wuce kuma ga bayani ya gabata a can darasin mu da muka yi kuma akan cewa jinkirin sallah da sababin barci babu zunubi a cikin shi koda lokacin ta ya huta na kunci cewa kuma siffar da za a rama sallah in ta riga ta kubuce maka shine yadda take a lokacin ta azhar raka'a biyu ana karanta fatiha da sura ta biyu kuma a karanta fatiha kade kuma a asirce to in ka rama ta ma koda da daddare ne haka zakka mata yadda siffarta take haka zakka mata ba zakka yi mata ba wani wata siffa daban kamar yadda mai ahadari yayi bayani akan wannan mas'ala sai babu na 11 wanda al-Imam al-Bukhari yake cewa al-Imam Abi Dawud Allah mashi rahama yake cewa babu fi bina'il masajid baban dake bayanin gina masallatai kun ga abin da na gaya muku ilman muka suna shiga juna gashi yanzu muka wuce a cikin sahih bukhari ya kawo bayanin masallatai kuma gashi nan ma zan mutarbo al-imamu abi daud yake cewa a hadisi na 444 haddathana muhammad ibn sabba ibn sufyan akhbarana sufyan ibn uyayna an sufyan ath-thauri an abi fazara an yazid al-asam an ibn abbas qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma umirtu bi tashhilil masajidi fa umarce ni ba da daukaka ginin masallatai qala ibn abbas yake cewa anan la tuzakhar fannaha lalle sai kun kawata masallatai kama zakharfatul yahud wan nasara kama yadda yahudawa da nasaru suka kawata gurin ibada su suka maida shi gurin ado wannan al-imam al-khattabi kalkashin wannan hadisin Allah mashi rahama yake cewa at-tashhid shine daukaka gini na masallaci da daga shi ya wuce iyaka Ibn Abbas ya hadu wannan magana yake nuna ba daga bakin shi bai hade ta asalin az-zukhruf shine zinari sannan sai aka yi amfani da shi ga dukkan abin da zai kasance na ado ne ma'ana abin da yake nihi cewa yahudawa da nasaru sun kawata gurin ibadar su lokacin da suka sassauya addinin su suka jirkita shi duk lokacin da addini aka juya shi aka jirkita shi sai zama na kuma san kawo ado a cikin abun cikin masallacin gurin ibadar sai zama na san abun ne na zahiri ba na zicci ba suka jijjuwe aiki da addinin su da abin da ke cikin littafan su Ibn Abbas yana nihin fa antum tasiruna ila misl haliha idza talabtum ad-dunya bid-din kuma hay kun koma irin yadda suka koma in kun nemi duniya da addini yace wa taraktum al-ikhlasa fil amal kuka bar ikhlasi cikin aiki sahabbai da suka kasance da ikhlasi da yi dan Allah masallacin ko tabar ma babu kuma ruhin masallacin ana ruwa ma yana zubo shi kamar runha ce da ibara ce ga runha amma ya lullumka masallatai darira da suka kasance wanda aka yi su da muliyika na lokacin mu da karo da kaza duka yace wasara amrukum ilal mara'ati bil masajid lamarin ku zai koma karshen zamani zuwa gariya da masallatai a ce mun ga masallacin wani an sa kaza gwanin kyau mu ma hay mun yi wal mubahat fi tashhidi ha yace da alfahari wajen daukaka masallaci wa tazyinaha da kawata shi Aliyul Qari yake cewa akan cewa sai kun kawata masallati kamar da Yahudawa suka yi Al-Mulla Aliyul Qari wanda makaranta 40 hadisi nashi cikin Fada'ilul Qur'an Fathul Mubin Allah mashi rahama yake cewa wa hadha bid'atun li annahu lam yaf'alhu alayhi salam kawata masallaci da kokarin sa mishi ado kirkira ce cikin addini dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba kuma bai yi umarni ba kuma cikin shi gashi mun ga kirara cewa dacewa ne da Yahudawa shine sa mishi ado da sa mishi abubuwa na kyau kan mutun yi tunanin cewa to ga Saudiya suna yi ga kaza suna yi gaskatar da annabtar annabi ne ba da labari cewa karshen zamani sai an yi haka dole sabawa ce amma dole sai sun yi ba wai yana nuna cewa ba sun yi daidai ne da inda kaga wannan an rushe masallaci akan ibada amma kuma a wajen ado gashi nan kawa gwanin kyau amma kuma wajen ibada babu wanda zaka samu a ciki an raya shi da ibada hadisi na 445 al-imamu abu daud yake cewa haddathana muhammad ibn abdullah al-khuzai haddathana hammad ibn salama ana ayyub ana abi kilaba ana anas wa qatada ana anas anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid kiyama ba za ta tashi ba he mutane sun yi ta alfahari cikin masallatai me yasa muke ta yi duk da sabawa ce ba zan mu kauce ma abinda annabi ya faɗa ba duk da ba yana nunin ba cewa tunda ya ce sai an yi yin kuma lada za a samu alamomin tashin kiyama akwai wanda annabi zai faɗa su kasance aibu ne akwai wanda kuma ba suka bace kawai ya faɗe su ne nan alfaharin ya kasance ana alfahari da daukaka masallaci amma kuma ba a raya shi ba wai mujarradin kawa tashin bane ba yake zama laifi hadisi na 446 al-imam yake cewa haddathana raja'u ibn al-murajja haddathana abu hammam ad-dallal muhammad ibn muhabbab haddathana sa'id ibn sa'ib an muhammad ibn abdullah ibn iyad an usman ibn abi al-as radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yake cewa yace amarahu an yaj'al masjid al-ta'if ya umarce shi ya sanya masallacin ta'if hasu kana dawagituhum inda dagutansu suke inda abun bautar su yake na shaydanin su hadisi na farko da annabi yake cewa kiyama ba za ta tashi ba sai kun yi alfahari cikin sha'anin masallatai al-imam yake cewa mai sharhi ma'anar shi shine sai mutane sun yi ta alfahari cikin sha'anin masallaci da gina shi kowa ya rika masa alfahari da cewa masallaci na yahi daukaka ga masallacin wani masallaci na yahi kawa yahi ado game da masallacin wani amma dan saboda re suke haka nan dan saboda kuma neman yabo Ka'aba ta shahara da tarihin cewa ana ta kawata ta da kokarin yi mata kaza ba wannan bane abin zargi yin abin dan saboda riya kuma a rushe shi game ba ibada sai a kawatawa ta waje Ibn Rasulan mai sharhin Sunan Abi Dawud yake cewa wannan mu'jiza ce zahiri ga abin da annabi ya faɗa yace dan annabi ya bada labarin kaza zai faru na kawata masallaci kuma gashi muna gani sarakai da shugabanni a wannan zamani a Kalkahira da Sham da Baitul Maqdis duk suna ta dokan dukiya mai yawa ta zalumci ma ta sata suna kawata masallatai da makarantu a wancan lokacin ho yake fadi Ibn Rasulan ha yake cewa ala shakalin badi akan shakal na ban mamaki dukiya mai dimbin yawa ta sata a dokan akai a kawata masallaci duka alama ce ta annabta yace muna roƙon Allah ya ba mu lafiya akan wannan nan da yake cewa ya umarce su su sa da su gina sa masallacin ta'ifa inda dagutansu suke shine nan gurin dagut dawagi tajamu ne dagut shine abinda suke bauta ma koma bayan Allah na gumaka akan raya wasu cewa su ne allolin su anan kuma abinda annabi alaihi salatu wassalam yake nihi a musanya wannan bautar ta gumki a maida gurin masallaci hadisi na 447 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn hayy ibn faris wa mujahid ibn musa huwa atam qala haddathana yaqub ibn ibrahim haddathana abi ansali qala akhbarana nafi anna abdullah ibn umar akhbarahu abdullah dan umar ya bashi labari anna al-masjid cewa masallaci kana ala ahdi rasulullah ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mabaniyan bil labni an gina shi ne da bulo wal jarid da bawon dabino wa amaduhu haka nan gimshike shi mun ji masallacin annabi yadda yake kala mujahid musayid yake cewa amaduhu min khashabin nakhli gimshikan shi daga wannan ne icce ne na dabino falam yazid fihi abubakar shay abubakar bai kara komi bai da annabi ya barshi haka ya barshi wazada fihi umar umar ya kara masallacin nan wa banahu ala bina'ihi ya gina shi akan ginin shi ko a wata nuska akan bunyanihi anakumi aka sa bina'ihi ko bunyanihi akan bina'ihi yace fi ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bil labin ya gina shi da bulo wal jarid wal jarid da bawon dabino wa ada amaduhu kuma ya mai da gimshikan shi wa qala mujahid mujahid ibn jabr yake cewa yace umaduhu gimshikan nashi khashaban shine itace wa gayyarahu usman usman ya jirkita shi fazada fihi ziyaratan kaseera yayi kari mai yawa a cikin shi wa bana jidarahu bil hijara al manqusha ya gina katangar tashi da bulo wanda yake mai zane wal qassa da kuma abun nan aljis suminti waja al amduhu ya sanya gimshikin shi min hijaratin na dutse ne manqusha mai zane wa saqafahu bisaj kuma yayi mushrihin da abin da ake cema asaj zan mu gami suke nihi da shi a lokacin su wa qala mujahid mujahid yake cewa wa saqafa husaja ya sanya murihin nashi zamanar saji ne shine zugu zugu ake ce mishi da Hausa. Qala Abu Dawud, Abu Dawud yace al-qassatu shine al-jis, al-qassa shine suminti. Anan gurin Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa Ibn Battal yana cewa wannan hadisin yana nuni akan cewa sunna a ginin masallaci shine a kasance tsaka-tsakiya, kada a wuce gona da iri wajen kyautata shi, wajen mishi ado. Umar ya kasance duk da lokacin abinda zan mu fahimta, Umar duk da lokacin shi aka yi ta samun futuhat, musulunci ya ci gaba, musulmai suka shiga cikin yalwa ta dukiya, talauci ya kawar musu, amma bai sauya masallaci bai ta mishi kawa ta hutar hankali. Yace bari dai ya buƙaci zuwa gami da jaddada shi ne da bawa na dabino kamar yadda ya kasance yake a da. Sannan Usman lokacin shi akwai dukiya a zamanin shi mai yawa, sai ya kyautata shi, amma shi ma ba kawatawa ba wadda ta wuce iyaka. Amma akan haka wasu daga cikin sahabbai duk da haka sun yi mishi aibantawa, suka ce zaka kawata masallacin Annabi, ka bar shi yadda yake. Yace farkon wanda ya kawata masallatai shine Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, wannan kuma a ƙarshen halifancin shi ne. Malamai da dama suka kyale shi, ba su yi mishi musubaran saboda gudun fitina, a matsayin shi na shugaba suka kyale akan wannan ba dan halaccin abun ba. Hadisin daga nan kuma abin ya wuce, aka gade shi kaka da kakanni har yanzu Saudiya yake kai. Hadisi na 448, haddathana Muhammad ibn Hatim, haddathana Ubaydullah ibn Musa, an Shayban, an Firas, an Atiya, an ibn Umar, inna masjidan nabiy, yace lalle masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kana sawari, yace gimshikan shi sun kasance ala ahadi rasulullahi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, min juzu'in nakhali, daga kututtire ne na dabino, a alahu muzallalin bi yuridin nakhal, saman shi an lullube shi, an yi mishi rihi da bawa na dabino. Summa innaha nakhirat fi khilafati Abubakar, sannan he rushe a zamanin khalifancin Abubakar. Fa banahu bi juzu'in nakhal, ya gina shi da bawa na dabino, kututtire na dabino, bi jaridin nakhal, da bawa na dabino. Summa innaha nakhirat, sannan kuma da ya rushe a khalifancin Usman. Fa banahu bil ajur, ya gina shi da jangargari. Falam tazal sabitatan, bai gushe ba a tabbace haka hatta al'ana, har zuwa yanzu. Nakhirat shine ma'ana baliyat, ya tsuha, ya tsuha. Hadisi na 449, yace haddathana Musaddadun, haddathana Abdul Waris, an Abi Tayyah, an Anas ibn Malik, qala yake cewa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina, Annabi ya gabato da Madina, ya zo. Fa dakhala fi ulul Madina, sai ya zamana a can saba da Madina, fi hayyin yuqalu lahum banu Amr ibn Auf, cikin wata kabila, hayy shine kabila wanda ake ce musu banu Amr ibn Auf. Fa aqama fihim, ya zamana a cikin su 14 laila, kwana 14 sati bi kenan. Summa arsala ila banin Najjar, sannan ya tura zuwa ga banin Najjar. Fa ja'u, suka taho, muqallidina, su suna rataye da takubban su, da yace kabila ku duka tazo suna tunanin cewa wani yaki ne za a kowa taho da takobin shi. Fa qala Anas, sai Anas yace fa ka anni anzuru ila rasulullah, kamar gani ina kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam, ala rahilatihi, akan taguwar shi, wa Abubakar ridfu, wa Abubakar yana kuturin shi, wa mala abuni Najjar, da jama'a bani Najjar haulahu, suna gehen shi, hatta alqa hasai da gehu bi sinai abi ayub falfajiya ta abu ayub al ansari. Wa kana rasulullahi yusalli haythu adrakathu salah, annabi yana sallah duk inda sallah ta same shi, wa yusalli fi marabidil ganam, yana sallah a makwantar tumakai. Wa innahu amara bi bina'il masjid, yayi umarni da cewa a gina masallaci. Fa arsala ila banin Najjar, ya tura zuwa ga banin Najjar, qala yace ya banin Najjar, ya ku banin Najjar, saminuni bi hadikum haza, ku sa mun kudin wannan gonar taku, wannan garkar taku, ku yi kudi in sai ta masallaci zammi. Fa qalu, sai suka ce wallahi la nadlubu samanahu illa ilallah, wallahi ya ma'aikin Allah, ban mu neman kudin ta sai wajen Allah, la da kyauta zan mu bada ta. Qala Anas, Anas yake cewa kana fihi ma aqulu lakum, a cikin shi akwai abin da nake gaya muku, yake nuna cewa dama ya taɓa basu kissak. Kanat fihi quburul mushrikin, a cikin shi akwai kaburbura na mushrikai. Wa kanat fihi kharibun, a cikin shi akwai rusassun gurare. Wa kanat fihi nakhalun, ciki akwai dabinai. Fa amara rasulullah sabi quburul mushrikin fanubishat, annabi yayi umarni da kaburbura na mushrikan aka tone su. Wa bil kharibi fasugwiyat, daga gungidajen duk sai aka daidaita su, aka musu libur. Wa bin nakhil, da dabinan kuma fuqudiya, aka yanke su. Fasuffifa, sai aka nakhal, sai aka sa dabinan sahu sahu qiblatal masjid, wajen alqiblan masallaci. Waja'alu idaratayhi hijara, sai suka sanya abinda ke dabra da shi, abinda ke dabra da shi, gimshikai na dabra, ba na tsakiya ba, shine idada, gimshikai na dabra. Sai aka sa su, suka zama da dutsi ne. Waja'alu yanquluna sakhar, suka fara suna daukan kwalamin dutsi, humyar tajrudun, suna waƙe. Wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, annabi yana tare da su, wai kuli yana cewa اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجره يا الله باب الخير سي الخير الاخره كتمكي انصار ده مهاجري الرجز wama allamnahu shi'ra ma an baki lahu anan malami suke shinhuda bayani kan shin annabi yana iya fadar waki gashi na an ce ar-rajaz dan rajaz ba nau'i bane na waka rajaz daban shi'ir daban wazan kin shi ma ba na waki bane kenan bai ci karo da ayar da cewa ba mu karantar da annabi waka ba irin wannan rajaz zai fade su dama shi wannan ba waki bane hadisi na 450 الإمام يكى شاه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التيا عن أنس بن مالك قال يكى شوا كان موضوع المسجد غير مصلى تيا كسانج هايدا كتانجا وانا ميتكي غركا تي لبني النجار قبيلة بني النجار فيه حرس تكين شاكوي كاين غونا ونخل ددبينا وقبور المشركين لقبر برانا مشركي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يكى شوا صلى الله عليه وسلم سامنوني به كهمر كدينش wannan yake nuna adalcin annabi ba wai ce ni gwamnati bace an kwace gwamnati in ta buƙaci gurin wani talaka sayen shi zata yi ba kwaciya ba zata yi fa qalu sai suka ce la nabiyyi samanahu ban mu neman kudin shi bihi samanan ban mu neman kudi akan shi fa qudi an-nakhl sai aka yanke da bina wasuwiyal haras aka daidaita wannan gurin kayan itace wa nubisha quburul mushrikin aka tone kaburburan mushrikai wa saqal hadisi ya koro hadisin wa qala faghfir makana fansir a wancan wakin sai ce faghfir bai ce fansir al-ansar wal muhajira sai ce faghfir lil ansar wal muhajira qala musa musa yake cewa haddathana abdul waris bin nahwihi abdul waris ya ba mu hadisi irin wannan wa kana abdul waris yaqulu abdul waris yana cewa kharibun wa za'ama abdul waris annahu afada hammadan hadha al hadis abdul waris ya ba mu labarin cewa hammad ma shi ya ba hammad ma wannan hadisin hammad bai san shi ba shi ya ba shi hafiz ibn hajar yake cewa allah mushi rahama cikin wannan hadisin akwai halaccin yin tasarrufi cikin makabarta wadda aka mallake ta da kyauta ko kuma da sayi in ka sayi wani guri na wani mutum da tsohuwar makabarta kana da ikon ka tone makabarta akai wani guri a maida ta can gurin wajazan nabshul qubur darisa kuma ya halitta a tone kaburbura wanda sun jima a guri in sun kasance ba su da alhurma ba kaburbura ta musulmi ba yace da halaccin sallah cikin makabartan mushrikai bayan an tone shi da kuma huddo abin da yake ciki kuma cikin shi akwai halaccin gina masallatai a gurin su cikin shi akwai halaccin azamutun a kuturi mun ga annabi ya dauko Abubakar a kuturin shi cikin shi a ciki akwai wani tahi da wani malami man adrafahu annabi wanda annabi ya haudo su kuturi na amanta adadin su sahabbai ne da dama wanda wannan farala ce gare su Abubakar yana ciki a cikin shi akwai halaccin sallah cikin makwanta ta abun nan ta tumakkai wannan hadisi na ƙarshe Abu Bukhari ya huddo shi da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah Allah musu rahama nan zammu takaita sai fa'idodin hadisin da mai amman halul azab ya kawo a gaugauce a cikin shi yace akwai halaccin akwai rishin halaccin daukaka masallatai da kuma kawata su kamar yadda ya gabata kuma cikin shi akwai cewa kawata masallatai da alfahari da su alamu ne na tashin alkiyama wanda wajibi ne a nisance shi hadisai da dama sun zo wajen tsoratarwa gami da gina masallatai da yi musu kawa cikin su akwai abin da Ibn Majah ya rawaito aka saha hashi ta hanya Abu Kilaba Anas yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa adaka ta wannan tashwishin mana yana cewa ya ci ala ummati zamanin wani zamani sai ya zo ma al'umma ta wanda ya tabahuna bil masajid zasi ta alfahari da masallacai summa la ya'muruna ha illa qalilan ga mahallu zamkin nan gurin zargin shine basra yadda masallacin da ibada sai dan kada bai hakima ya rawaito daga ibn umar yake cewa annabi ya hana mu salla cikin masallacin da aka kawata shi kawata wuta hankali daga ciki akwai hadisin da ibn khuzaima ya huddo ya inganta shi yace umar yayi umarni da a gina masallaci yace akinnin nasa wa iyaka an tuhammir aw tasaffar fatasfana an-nas kama mutane marhi kawai gami da ruwa ko kuma zahir rana amma kada ka kawata shi yadda zaka fitini jama'a ka sa su suna salla suna kallon wannan kawak duk wanda yazo bako ne ga masallacin idan shi a kawar zai yi ta kallo kamar na Saudiya yace abinda kuma Ibn Majah ya rawaito ta hanya Amr ibn Maynun daga Umar marfu'in hadisi yake cewa ma sa'a amalu qaumin illa zakharafu masajidahum mutane aikin su bai taba munana ba sai kaga suna ta kawata masallaci aiki ya lalace ne suke ta kokarin sama masallaci ado dan su samu lada anan a ciki kuma akwai cewa gurin kahurai ana iya maida shi ya koma masallatai idan mulkin shi ya koma karkashin musulmai ciki akwai kuma halaccin yadda mun samu labarin yadda ginin masallacin annabi yake a zamanin shi cewa an samu juyi da sauyi kamar yadda yake amma ba mishi kawawa da ta wuce hankali ba a ciki kuma akwai shar'antuwar yin hijira daga gidan kahurai zuwa garin musulunci da kuma halaccin abubuwa da wanda ya zano a ciki akwai halaccin fadar waka balle ma idan rajaz ne rajaz wani nau'i ne na waka dan saboda ya taimaka ma mutum akan ayyuka na alkhairi masu wahala dan cikin shi akwai zaburar da himma da kuma zaburar da zakata akan wasu abubuwa masu wahala kuma mun fahimci tawadu'u da kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam da rishin girman kanshi da cikar dabi'ar shi da halayen shi kuma akan cewa mafificin lamurra shine alkhairu da'im alkhairu wanda yake dawwaman mai ba wani shi ba yace la khaira illa khairal akhira da kuma halaccin yin addu'a da neman taimako ga Allah madaukin sarki wannan sune bakin fawaida wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure kuma Allah madaukin sarki ya yi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi. Thank you.